besu yana kama da dusan Siyona yana kama da dusan Siyona in ka dogara ga Yesu kana kama da zakin Yahuza kana kama da zakin Yahuza babu mai nasara koda ana gaba da kai nasara naka ne the Lord will rise a standard above the plan of your enemy you will see
everything so sweet so sweet you so sweet every way my
Places are